بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعينه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يومنا أكو غواتا رمضان هجرة شكرة تدبو ديا دالي حدود أربعين دشدة زامو شكبة تفسير قرآني أولنا مسلاتي مي البركة إن شاء الله na annur da ke nan wasatu Abuja a daidai wannan yammaci. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da aiki da karantarwar Qur'ani. Allah ya sa mu a cikin bayin da za su rabauta a wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah ta'ala dukkan wata albarka da ke cikin wannan wata na Ramadan, Allah ya mana baiwan haɗuwa da ita. Dukkan wani jarrabawa marar daɗi a wannan wata na Ramadan, Allah ta'ala ya kare mu daga gare shi. Allah ta'ala ya ba mu ikon yin azumi karɓaɓɓe da muke neman yaddarsa a cikinsa. Addu'o'inmu a wannan wata mai albarka Allah ya amsa mana, ya sa mu a cikin bayin da ake ƴanta su zuwa ga aljanna. Iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da sauran ƴan uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya gafarta musu. Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsu. Gabannin fara tafsiri, na farko akwai sanarwa na kaddamar da karatun Qur'ani da ɗaya daga cikin limamanmu na khamsu salawat da kuma tarawihi da tahajjud yake yi a wannan masallaci, wato gwani Muhammad Zarami. Na san da dama suna da shauƙin karatunsa, kuma sautinsa iya da tasiri ko da a lokacin sallah ne. Iya cikin limaman da Allah ta'ala ya musu baiwa da wannan, ya yi set na Qur'ani kwatankwacin irin wanda aran ma gwani Abdullahi Abba Zari yake yi. Ya karanta Qur'ani tun daga farko zuwa ƙarshe. Ana buƙatan za a kaddamar da karatun insha Allahu ta'ala ranar Lahadi mai zuwa, wato ba Lahadi ta farko a Ramadana ba, Lahadi ta nawa? Ta biyu kenan a Ramadana insha Allahu ta'ala, Lahadi mai zuwa kenan. So ga duk wanda suke Abuja, anan za a kaddamar da shi karfe 1 da rabi na rana zuwa kaman karfe ko 3 da rabi ko abin da ya kama da haka. Ana gayyatan kowa da kowa. Sannan akwai markazi da suke ginawa a kusa da Nizamiya Hospital, suna gina masallaci da makaranta ta Qur'ani. Dukkan wani abin da aka samu a cikin wannan set na Qur'ani din ya sadaukar da shi don gina masallaci da makaranta din. So ba nasa bane na wannan aiki na alheri da ake yi ne. Duk wanda ya ji wannan ana gayyatansa kuma ya kawo gudumawar gida masallaci da makarantar, ni ma mai sanarwa zan bayar. Shi ma a rama a da ba na matsa masa, yanzu kan dole ne sai ka bayar. A ka fahimta ko? Ba sai na tona ba an gane. To shi ke. Wannan karatu na Qur'ani da aka yi set, Allah ta'ala ya sa ya zama mai amfani a cikin al'umma. Allah ta'ala ya sa ya ƙara mana haddan Qur'ani da fahimtan ka'idan karanta Qur'ani da kuma aiki da Qur'ani. Shi kuma da ya karanta wannan Qur'ani din dan amfanar da al'umma, Allah ya sa a mizanin ayyukansa na kwarai, Allah ya rahama zuwa ga iyayensa da malamansa gaba daya. Na biyu, baya ga haka akwai roƙo na addu'a da nake yi wa dan uwana da yake matsayin wa abinda Bature ke cewa cousin. Akwai cousin dina kuma wana da Allah ya dauki rayuwarsa jiya, Alhaji Sa'idu Abubakar Walama. Ya yi aiki shekaru da yawa a Federal ko in ce University of Maiduguri Teaching Hospital har ya yi ritaya a wurin. Dan umma na ne, mahaifiyarsa ya ce ga mahaifiyata, a cikin jikokin kakanninmu ta ɓangaren iyaye mata shi ne na farko, shi ne babba a cikinmu ga baki ɗaya a wannan ɓangare ɗin. Iyayenmu mata mutanen wurin malala ne a cikin duk local government zuwa wura tale duka zuriyarmu ne. To a wannan ɓangare na iyaye mata a jikoki shi ne babba a cikinmu gaba ɗaya. Jiya Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa bayan jinya da ya ta 'yan watanni. A cikin jinyar akwai lokacin da mun kawo shi har nan Abuja ya yi jinya, kuma ya samu sauƙi ya koma gida. Duka wannan a cikin Disamba da ta gabata nan, wanda bai wuce wata uku da kaɗan ba, komawansa gida da komawansa bai wuce wata biyu ba, kuma ya yi ta fama a Federal Teaching Hospital na Gombe a gida kenan, tunda ya yi ritaya yana gida. Mahaifinsa ɗan gidan Alƙali Baffa ne, Alƙali Baffa kuma shi ne sarkin malaman Gombe. Wato shi ne asalin sarkin malamai na Gombe, wanda cousin ɗinmu kuma wa a yanzu wanda yake ƙanin marigayi uwa ɗaya uba ɗaya shi ne sarkin malaman Gomben, Alhaji Ahmad Abubakar Walama, a yanzu shi ne sarkin malamai na Gombe. So a ɓangaren iyayenmu mata kusan tushenmu ɗaya ne gaba ɗaya. Ina roƙonku a wannan wata mai albarka mu masa addu'a, Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa. Baya da ya bari, Allah ya albarkaci bayansa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma zama khalifansa a kan iyalansa bayansa. Jinya da ya Allah ya sa ta zama kafara na zunubansa. Communication ɗina da shi na ƙarshe da a rubuce shi ne ya karanta littafina na A Scholar's Journey Navigating Academia. Ya turo mun review ɗinsa da commendation da fatan alkhairi. So wannan shi ne communication na ƙarshe a halin lafiya. Bayan nan kuma yi juwali sai dai in ji an gaishe shi ba lafiya wani lokaci, ma har in ji in tafi bai wani lokaci, kuma tsanani ya ɗaga kai ne in kai sallama ya ɗanyi haka ya amsa. Shi ne a rubuce bayan ya karanta littafin, wanda bayansa da ƙasa da sati ɗaya fara jinya ɗin. Allah ta'ala ya gafarta. Ya yafe musu. Allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu da nasu 'yan uwan namu da iyayenmu a gidan aljanna gobe kiyama. Gaba na gaba akwai ɗan uwa Professor Salisu Shehu, shi ma jiya sirkarsa ta rasu a ƙasar Qatar tana jinya, wacce ita ma malama ce, malama Saudat Abubakar. Ya'yan cikinta suka roƙo a yi addu'a, Allah ya gafarta mata, suna neman addu'a ta 'yan uwa, Allah ya ji kan ma. Kan wanda aka yi wa rasuwa ba mu ji labari ba, Allah ya gafarta wa mamacinsa. Bana biyu da ya wuce ma akwai ɗaya daga cikin dattawanmu a jihar Gombe, Malam Ibrahim Zamfara. Akwai limamin masallacin gidansa shi ma ya rasu, wanda na san limami din sama da shekara 35 da suka wuce sanayyata da shi. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya yafe masa. Dukkan wanda aka yi wa rasuwa da ba mu da labari, muna ta'aziyya gare ka, Allah ya badala don haƙuri, kuma Allah ta'ala ya ji kan mamatanmu gaba ɗaya. Yan baya ga haka akwai wasu 'yan uwa da suka turo neman addu'a, su ba suna da 'yar zan iya tunawa, sunanta Hajiya Maryam, tana jinya a ƙasar Turkiya daga Najeriya. Yau wajen wata 6 tana cikin koma, bata fito ba. To muna roƙon Allah ta'ala ya fishe ta lafiya, Allah ya sa subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da kula da mu, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa rayuwa imani.
gabannin fara darasi na uku a ramma idan ko kuma in ce Malam Ibrahim akwai
takwas to yau an samu ƙari har zuwa na 67 na 59 da Haske TV Jalingo Taraba daga 8 zuwa 9 na dare da kuma Haske Radio FM na 61 wanda ya dauki nauyi Alhaji Abdul Hakim Usman dan Bujare ko ina fasfar karanta sunan da kuskure ya yafe mini ya dauki nauyi Legend FM 98.7 daura Katsina State daga 10 zuwa 11 na safe duka Allah ya biya su da gidan aljanna sai Jais Takaful Insurance Limited sun dauki nauyin Citizen Radio FM 93.7 Abuja daga 4:50 zuwa 5:50 wato daidai lokacin yin tafsirin nan kenan ne yammaci Allah ya biya su da gidan aljanna na 63 management ne na National Traffic Radio Abuja suka dauki nauyi daga 12:03 zuwa 1:03 na rana a Traffic Radio FM 107.1 Abuja sai Alhaji Abdurrahman Bashir Haske founder na AB Haske Foundation ya dauki nauyin guda uku akwai Usaku FM Adamawa daga 11 zuwa 12 na rana akwai Fulako FM 92.3 Adamawa daga 12 zuwa karfe 1 sai kuma na 66 Nas FM Mubi 105.5 Yola daga 9 zuwa 10 na Hantsi Allah ya biya su duka da gidan aljanna akwai hukumar gudanarwa na Sunna TV Kano sun dauki nauyin Sunna TV Kano daga 11 zuwa 12 na dare Sunna TV akwai jiha ne
na Kano daban
na Kano daban ne shi ma wani TV ne daban shi na Kano ne akan satellite suke to Allah ya saka musu duka da gidan aljanna Allah ta'ala ya sa a mizanin ayyuka na kware Allah ta'ala ya karbi aiki din ya sa a mizanin ayyuka na kware namu gaba daya insha Allah na
Malam Abdul Muttalib na sama
shi Dr. Abdul Muttalib ko okay Allah sarki na katsina kenan na daura dan mutumin daura ne aiko dan uwa ne mai kokari to Allah ya kara wa rayuwa albarka Allah ya jagoranci Allah ya sa a mizanin ayyuka na kware saboda lokaci ya ja sai a karanta tambaya 1 ko 2 in ba su da tsawo insha Allah bismillah
assalamu alaikum wa rahmatullahi malam yake cewa fatan alkhairi Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma da sauran ƴan uwa musulmi tambaya ta ita ce menene hukuncin kiran wani da sunan mahaifinsa yana amsawa har a makarantar su mutane da dama ba su san sunan shi ba sai sunan mahaifinsa suke kiransa da shi shin ina hukuncin haka Allah ya kai malam da halarama gida lafiya kuma Allah ya sa mu shagwa lafiya amin
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu amin ga addu'a in na fahimci tambayar daidai shine ana kiransa ne da sunan babansa ba da sunansa ba misali sunansa Muhammad Ibrahim sunansa Muhammad babansa Ibrahim sai ana kiransa da Ibrahim maimakon Muhammad Ibrahim haka ne wannan yawanci dabi'a ce ta ƴan boko kiran mutun usually da sunan mahaifi ko da sunan surname nasa Muhammad Ibrahim sai a ce Mr Ibrahim wannan harka ce ta boko da aka sha aka koshi aka yi sahur aka yi bude baki da ita Sheikh Bakar Abu Zaid rahmatullahi alai iya da wani kutayib karami mai sunansa Tasmiyatul Maulud wato sanyawa wanda aka haifa suna littafin dukansa shafi ne 72 a cikin littafin gaba daya daga farkon su har karshe yayi magana akan waɗannan hukunce musamman a shafi na 30 da shafi na 31 da shafi na 32 a waɗannan shafi guda uku yayi magana akan hukuncin kiran mutum da suna da ba na babansa ba ko kuma kiransa da sunan babansa haka Ibn Usaymin rahimahullah ya amsa tambayar cewa na farko abin da ke da muhimmanci mu kiyaye
shine cewa ba a yadda a sawo mutum suna ana kiransa da shi da babu sunan babansa a suna. Wannan shine abin da shari'a ta tsananta, mutum ya ajiye sunan babansa a gefe, ko mace ta yi aure ta ajiye sunan babanta da sanya sunan miji. A inda kada ya halatta a yi temporarily ne nan, kamar a halin da misali mijinta na karatu ko aiki a wata ƙasa, akwai ƙasashen da dole sai sonem ya zama ɗaya tsakanin miji da matarsa. To in anan doka ya zama ba a babin ana so ba, saboda za a yi processing visa ta zauna da shi, sai aka yi a babin garura a nan, kullahu nafsan illa wus'aha, kamar da yake a cikin ayatul kursi ɓangaren aya ta 255 ainihin a baƙara. Ala ayyi halin, ina nufin suratu aya ta Ali haka ne, Baƙara ko? Ina nufin Baƙara kenan, Baƙara ina ji bakina mai. Okay, afuwan, so Baƙara nake nufi. A nan wurin Allah bai dora mutum abin da ba zai iya ba. Amma in ya zama akwai sunan mahaifi a sunanka da ake kiranka da shi, malamai suka ce a nan wurin a ƙa'ida babu nassi da ya haramta a kira mutum da sunan babansa, shari'a ba ta haramta ba. Kawai sunan babin mutum Ibrahim a ce masa Mr. Ibrahim, babu nassi na kusa ko na nesa da ya haramta, sai dai ya saba wa al'ada na zamantakewa. Al'ada na zamantakewa akan kira mutum da sunansa ne, ko da sunansa da sunan babansa a haɗe. Wannan shi ne abin da aka sani, kamar yadda Qur'ani ya ce udu'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu indallahi, kamar cikin kissan Zaid ibn Harisa a cikin suratul Ahzab ko ɓangaren aya na 5, Allah ya ce a kira su da sunansu da sunan iyayensu. Kula da cewa udu'uhum li'aba'ihim, Ibn Uthaymeen rahimahullah ke cewa an fi so a kira mutum da sunansa da sunan babansa. Amma in aka kira shi da sunan babansa kuma ya gane shi ake nufi, sai ya amsa, to wannan babu laifi, don shi wani ɓangare ne daga cikin baban nasa. Duk da ba shi ne abin da aka fi so ba, shi ne aulawiya ba, ba shi ne priority ba, amma an kira ba laifi ba ne. Ala ayyi halin, abin da ke hatsari shi ne a cire sunan mahaifi a daina aiki da shi. Kuma akwai hadisai da dama da suka hana, kamar hadisin da ke cewa man tasaba ila ghairi abihi la'anatullahi alaihi wal mala'ika wan nasi ajma'in, wanda ake kiransa zuwa ga sunan wani babansa ba babansa ba, ba a babin darura ba, shi ya amince da haka. Annabi ya ce tsinuwar Allah ta tabbata a kansa, tsinuwar mala'iku ta tabbata a kansa, tsinuwar mutane dukka ta tabbata a kansa. Hadithin nan iya cikin Sahihul Jami, isnadinsa ingantacce ne, hadithi ne na 6104, cewa baya halata. Ala ayyi halin, ka'ida shi ne a ce maka Malam Muhammad Ibrahim, idan ka je wurin da kawai ana kira mutum da sunan babansa, da aka ce maka Mr. Ibrahim, ka gane kai aka kira baka aikata haramun ba, don da man hatsarin cire sunan baban ne. Amma kiranka da sunan baba, shari'a ta yi shiru a kai, yin shiru a kai a babin mu'amala iya nuna halascin abu ne, amma ba shi ne kuma afdaliya ba. Wallahu ta'ala a'alam.
Na'am, sai yi tambaya ta ƙarshe, saboda lokaci yake cewa assalamu alaikum sheikh, may Allah subhanahu wa ta'ala accept our act of worship in this blessed month of Ramadan.
Amin ya ayyu.
Yake cewa sheikh, I am currently in Turkey for my studies and I am in my final semester of a BSc in computer engineering. I asked my father for permission to get married after I graduate, but he insists that I must complete my MSc first because he believes marriage will distract me from my studies. My father always listens to your lectures, and sometimes he tells me to look at your life as an example, saying, I want you to study well as he did. Sheikh, please advise him that marriage does not necessarily distract a person from their studies. May Allah bless you and have mercy on your parents.
You have to engage me as your lawyer in order to defend you. So, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. If I understand the question correctly, he is in his final year in Turkey studying computer engineering in his last semester over his Bachelor of Technology or Bachelor of Science. And he intends to get married. But his father insists that he must complete that BSc and also obtain his MSc before he gets married. And he wants me to admonish and get married before even his MSc. I hope this is the question.
Yes.
Al-Wuhaybi al-Tamimi rahmatullahi alayh, in his book of Fatawa al-Mar'at al-Muslima, in volume 2 from page 704, effectively a situation where it is advisable for him to put the marriage on hold until he graduates. Ibn His Eminence Ibn Uthaymeen, may Allah have mercy on him, gave this verdict relying on the hadith of our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and a verse from the glorious Quran. A hadith which is agreed upon by Bukhari and Muslim, may Allah have mercy on them, which has been narrated by Abdullah ibn Mas'udin, may Allah be pleased with him, where our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was advising and admonishing young Muslims by saying, Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghabbu lil-basar wa ahsanu lil-farj, fa man lam yajid fa alayhi bis-siyam, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was admonishing young Muslims. The hadith has been narrated by Muslim, hadith number 1400, by saying, O young men, whoever amongst you can afford to get married, let him get married. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, because this will guide him to lower his gaze. Wa ahsanu lil farj, and will make it easier for him to protect his chastity. Fa illam yajid, and if he cannot afford, fa alayhi bisiyam, let him continue to observe fasting voluntarily, like on Mondays and Thursdays. Fa innahu lahu wija, because this fasting will serve as a shield for him from disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. In this hadith, His Eminence Ibn Uthaymeen, may Allah have mercy on him, said, our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gives this advice to young men that as long as they can afford to get married while in school or after their graduation or while doing their business, as long as they can afford, let them prioritize getting married. In the same hadith, and he says, if they cannot afford, then they should look for an alternative of observing voluntary fasting until Allah Ta'ala provides for them from His own bounty or from His own favor. And the Quran also speaks on this by saying, وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضِلِ, as in Surah An-Nur, verse number 33. Allah Ta'ala says, those who cannot afford to get married, let them protect themselves until Allah Ta'ala gives them or provides for them from His own favor. So in these two narrations, the hadith of the beloved Prophet ﷺ and the Quranic verse, we clearly understand from these two that as long as you can afford to get married, it is advisable for you to do that. To the extent that His Eminence, Ibn Uthaymeen, the scale of preference or scale of priority, according to his understanding, marriage should be the priority over and above studying. According to him, that marriage is even more important has been dominated by virtual world where online intimidated day in, day out. So he said, in his opinion, marriage takes precedence over only, and the major impediment to getting married is the financial of your wife financially, then getting married is recommended for you. But as long as you know you can acquire the degree, or is your father who is sponsoring you? Are you under scholarship or not? If you are under scholarship, are you sure that that scholarship is sufficient for you and your wife if you get married? These questions are very important in your studies, and at the same time, to allow you to get married. It is indeed very important. Otherwise, when your son disobeys Allah subhanahu wa ta'ala, because of that you are considers that it is important you to reconcile both of them, studying and marriage, wouldn't I strongly recommend. But in what condition? As long as you without putting any burden on your father or mother or your elder brothers and elder sisters, as long as you can afford, is highly recommended. The more you delay getting married, the more you regret in your life. It's better for you to have children that will look like your younger brothers and sisters. It is indeed very important. Allah ya samu wani lafiya.
Amin.
Aran majiya mun tsaya akan aya ta nawa? Aya ta 150 da mun tsaya akan 151 mun karanta sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba muka tsaya akan da dai wurin. Za mu kammala aya ta 151 mu shiga ta 152 zuwa 153 idan lokaci ya yi.
حتى إذا فشلتم وتنازلتم
بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين جي من فار تفسير وأن آية مخطئة أكي الله تعالى يتي سنلكي زام جيفا في قلوب الذين كفروا الرعب أتكن زكاة واند سك بجريمنا زام سك الرعب الرعب شيني سورو ميزانني مني تفسير وأن بانجر آية كارم بياني شيني ar-ru'ba ana iya karantawa da daura kan ainun din a ce ar-ru'ba ana iya karantawa da sanya dhamma aka a ce ar-ru'ba ar-ru'ba ko kuma ar-ru'ba ko a daura ainun ko kuma a sa dhamma ya zama dhamma dhamma sai kuma ba'un a gaba wannan duka sun tabbata kira'o'i daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so Allah ta'ala yace za mu jefa azukatan wanda suka bijire mana ar-ru'ba tsoro mai tsanani mafiya yawa in kaga mutun yana da tsananin tsoro siffa ce ta mutumin da ya bijirewa Allah amma mai imani da Allah akan same shi da nau'in jarunta da rashin tsoro ga hadisai da dama irin na zato rekad da aka dawo fiyayyen halitta yana kwance wani mushriki ya cire takobi ya tada manzon Allah yace takhafuni kada tsoro na manzon Allah na kwance ba yahudi na tsaya kansa da takobi yace takhafuni yace kana tsoro na nabi yace la bana tsoron ka sai ce manzo Allah mai yamna uka minni wa zai iya kare ka daga gare ni annabi sai yace me Allah ka zo mafi alherin mai daukan takobi da baya taba kowa kaga shi ya gagara kiran Allah a cikin jirgin sama kake Allah ya sauwake sai pilot ya ce fa jirgin nan yanzu kawai sai ta Allah ba da control a kansa kana da imani da Allah tsananin abin da zai faru mai wuce ajalinsa ajalin nan ran da Allah ya rubuta awar da ya rubuta mintin da ya rubuta second din a lokacin zai faru sai ka kwantar da hankalinka kai ta addu'a cikin wannan halin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duk abin da za ka yi sai ka yi amma ka zauna ka rude wayyo Allah yau an shiga uku yau an ba naka bane ba harka ce ta mai imani ba dukkan girman jarrabawa kar a same mu da rudewa saboda wannan ar-ru'ba tsoro mai tsanani ko firgita mai tsanani siffa ta jama'ar da suka bijirewa Allah ne ba masu bin Allah ba wanda ya bi Allah duk halin tsoro yana kokari ya yi controlling kansa Allah ya ce sanulki za mu jefa don ya tabbatar da majestinsa idan muka duba ya ce kuma wanda ya ce sa'ulki zan jefa kamar yadda ya zo aya ta 12 a cikin suratul anfal min babil misal ko kuma ya ce wa qazafa fi qulubihim ru'ba kamar yadda ya zo cikin suratul ahzab aya ta 26 da kuma suratul hashir aya ta 2 yakan kira qazafa ko sa'ulki ko sanulki duka wannan mu'jiza ne na Qur'ani aiki da kalmomi mabambanta don isar da sako iri daya saboda in wannan bai ja hankalinka ba to wancan zai ja hankalinka mafhum tayyib don haka ar-ru'ba shi ake kira kaman da a ce shine cardiac anxiety likitoci sun ce masa cardiac anxiety ko a ce cardiophobia duka sunansa ne shine irin abu na tsanani na tsoro yana da illa har ga lafiyarka yakan sa high blood pressure jinin mutum ya haura yakan mutum ya karu ya dab 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 yakan sa mutum ya zama na abnormal breathing
ko sheƙan iska kake kai taking oxygen ka fitar da carbon dioxide za ka kana yin sa da matsala na hudu idan kana tsaye na isa kai ta kadawa sai a waye gari kafar ka duk karfin ta ba ta iya daukan gangan jikinka idan yayi yawa yana cutar da lafiyar ka yasa maka permanent matsala a jikinka ba temporary matsala ba ta dindindin shi yasa duk abin da zai sa mana mummunan tsoro mu avoiding din sa kuma mai imani a kowane hali yake cikin na jarrabawa ko ya tsorata baya barin tsoran ya fitar da shi a hayyacin sa da zai zama bai san me yake yi ba saboda awa dabara bata kubutar da mu imani da Allah ne yake kawo mana dauki kana da mai gida ko kana da dalibai a matsayin ka na malami ko ƴaƴanka a matsayin uba mai gida tsoro ko tashin hankali ko mummunan fushi duk ya shiga ciki yana sa ko ga iyalinka ne idan fushi ya yawa kar kai magana kuma shi yasa emotional intelligence yake da muhimmanci hatta a kar kai yadda ka rasa stability naka ka gagara controlling zuciyarka zuciyar ne ke juya ka to na farko in abu ka sa a gaba za ka yi nasara ba mutumin da ya waye gari bai iya mallakan zuciyarsa zuciyar ce ta mallake shi ko a jarabawa ne ko a interview ne ko a debate ne ko a ganawa da mutane ne ko a amsa tambaya ne matukar zuciyar ta juya ita take juya shi to baya nasara abin da yake shi yasa abu na farko da zamu yi shine mu tabbatar muna da emotional intelligence yana da matakai stages kaman guda biyar na farko sai da kasawarka kai mutum ne mai tsananin hakuri ko mai fushi da yawa mutum mai tsananin hakuri yafiya yawa bai cika samun matsala ba amma mai gaggawan fushi ko mai tsananin fushi wanda kada ƴaƴanka zai cira kauna daga sun ji muryarka ka bude kofa baba ne sai kaga kowa ya rude a gidan iyalinka zaka waye gari daga taji karan motar ka ko mashin dinka ka shigo gida gabanta zai fadi in a office ne daga masu aikin ka sun ji ga uga ya shigo kowa sai ya rude duk wanda yake da wannan sifa baya nasara ka rika waye gari in ka zo wuri murna ake yi ba bakin ciki ake a bane a adadi ne to wannan shine alkhairi ba wai daga an ji ka bude kofa ko rai buya wani ya shiga bandaki idan wani yake cin na bandaki kana wucewa ka shiga sai fito ya tafi to matsala ce rashin emotional intelligence na cutarwa a duk abin da kake ahibela shaytanu rajim daga ciki idan kana da wannan kasawan duk inda kai fushi kar kai magana kar ka kuskura sunna takarantar kar ka kuskura kai magana in kana cikin fushi ka dage kada kai in kana zauna ka kwanta daga cikin yadda ake maganta wannan ka rika shan ruwa in ka ji fushi da yawa dauki ruwa ka sha shaytan an halice shi daga wuta ne ruwa kuma yana maganin wuta insha Allah ta'ala zaka yi nasara a kansa wannan iya cikin self regulation kuma kai kokarin tilasta kanka irin kalmomi na ashar na bakar magana kai wa kanka alƙawari bazan ƙara aiki da su akan masu aiki karkashi na ba ko talakawa na office ko kuma a fadata ko kuma iyalai na a gida kai sa wa kanka wasu kalmomi bazan yi aiki da su ba kuma ka sabar wa kanka da kalmomi masu muhimmanci akwai matar da na taba jin tana magana wa danta sai ta ce kai Allah wadanka sai na mata nasiha ce kar ki ƙara shi daga nan sai ta ce ya za ta ce duk wanda ya laifike ce Allah ya maka albarka kai din nan dai Allah ya maka albarka sai ta koya wannan abin da na bata ya wuce shekara 25 kuma tun a lokacin duk fushin da ta ce kai dai Allah ya maka albarka saboda addu'ar iyaye yana da hatsari in an yi mai muni in ta ce Allah yanzu duk mai hankali uwar sadaka lai tace Allah wadanka ai wallahi ba za ka yi bude baki ba in kai wasa tayi za ka yi cin abincin bacci ma sai gagare ka to hasarin shine ta fada yin malaiku sun ce amin sai yaro ya lalace sai na uku akwai motivation dukkan abin da zai motivating dinka akan fadan abubuwa na alkhairi ka dage ka rika yin su ka rika training kanka training and retraining akan abubuwa na alkhairin samun emotional intelligence falalan hakuri da zai motivating dinka falalan wanda ya hadi ya fushi gobe kiyama annabi yace Allah ta'ala zai sa sai ya zabi hurul ain wanda yake bukata ma tukunna aljanna shi da kansa zai ba zai zaba nassosi su rika motivating dinka wannan yana da matukar muhimmanci ka rika samun wannan muna fahimta da kyau ko ka rika samun dukkan abin da zai waɗannan suna daga cikin muhimman abubuwa da idan mun yi su insha Allah za su taimaka sauran kada lokacin ya cinye bari in dakata a wurin dan kada lokacin karatu ya kare don haka sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'uba ar-ru'uba idan muna da emotional intelligence musamman wanda yake an sirka shi da imani da Allah muna iya controlling kanmu a kowane hali in ko muka bar tsoro ko fushi ko bacin rai yayi nasara akan mu dukkan wani abin da muka zartar a lokacin za mu yi da na sani shi haza ga Allah yana ba mu yadda yake karantar da annabawa da mabiyansu emotional intelligence to the extent that a koda kisar annabi Musa arama an ka kawo da fir'auna ya bi shi da yadda hankalinsu ya tashi fa atba'uhum
falamma taru al-jam'ani qala ashabu Musa
muhallin shahidan suratul shu'ara daga aya ta 61 mu dawo kwaya daya bayan ta 60 fa atba'uhum mushrikin fir'aun sai ya bi annabi Musa bayan annabi Musa yayi hijira zai gudu daga birnin Misra sai fir'aun ya bi shi lokacin da annabi Musa ya zo dab da kogi zai ketare sai juya sai ga fir'auna fir'auna a gidansa iya da soja 1000 wa 200000 in yana bacci soja mutum miliyan ɗaya ne da 200,000 ke gadinsa a lokacin da yake bacci so iya wannan home security guards su suka bishe bi annabi Musa annabi Musa da mutanen sai suka juya sai suka fir'auna na dab da shi da sojojinsa shine Allah yace falamma tara aljam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakuna ai wallahi za su kama mu sai yace me kalla innama iya rabbi sayahdin kaga an karantar da mu optimism da shi emotional intelligence shine a duk inda kake tare da Allah to kar kai zakan za a yi nasara a kanka abinda kawai zai faru shine kaddara Allah amma duk sharrin mai sharri da hasadar mai hasada ba za su rage abu ɗaya da Allah ya alƙawarin zai baka a duniya ba babu wanda isai hana sai yasa wa qazafa fi qulubihim ru'ba mu rika controlling wannan duk inda ka wayi gari fushi yayi yawa ko kuma karaya ta yawa ya zama kai mutun ne wanda kake da raki yana cikin matsalan wannan ar-ru'uba shine kai komai kana gaba zai ba kai abin nan fa ba zai ba ni fa ina gaba zan fara yi ba a ce mutun yana da cutar ulcer yana da kaza kaza kar ka zama mai raki ka zama kana you are always optimistic try to be an optimist yana da muhimmanci wato ka zama mutun mai irin yaƙini a imaninka kawai ai na roki Allah da Allah na dogara ba mai nasara a kaina mafhum tayyib don haka wa sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi anan Allah ya sa musu ru'ba ne saboda yana daga cikin al'amura da ke hana mutun yin nasara sabon Allah yana dishashe nasara a rayuwa sabon Allah yana dishashe albarkar rayuwa shi yasa kuma a wannan aya muna ƙara fahimta waɗanda suka yi wa Allah shirka din sun yi shirka ne a cikin tauhidi na ibada tauhidi na cewa Allah ne ya dace a bauta masa saboda me ba su fai inkarin samuwan Allah a nan ba saboda mushrikan Makka ne su mushrikan Makka sun yadda akwai Allah inda gizo ke saka ba su yadda a bauta wa Allah ba in ma za a bauta masa ba shi kadai za a yi ba ya za a ce sai shi kadai to ko su masa shirka da wani abu ko a ki bautan nasa gaba daya amma ba sa inkarin tauhidi na rububiyya wato ba sa inkarin cewa Allah ne ya halicce su ba sa inkarin Allah ne ya halicci sama, ba sa inkarin Allah ne ya halicci ƙasa. Wannan ke bayyana tabbatar da Allah mahalicci ne. Bai hana Allah yau mutum azaba a duniya ya kai shi wuta a lahira, matukar da aka tabbatar da Allah mahalicci ne, ba a bauta wa Allah mahalicci shi kadai ba. Dole sai an bauta mar din, kuma bautar a kadai ta shi, shi yake kare mutum daga wuta. Amma yadda shi ya halicce ni, na kuma saba masa, baya kare mutum daga wuta. Don haka su kansu mushrikan Makka sun yi imani da tauhidi na Allah ne yayi halitta. Inda giza ke saka ba za a bauta mar shi kadai ba. A ranma kana da misali a Qur'ani da zaka ba mu, ko guda ɗaya ko biyu ko uku.
Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-'azizul 'alim. Wala in sa'altahum man khalaqahum la
Waɗannan misalai guda biyu a ramma ya ba mu duka ya ɗauko su a cikin suratu Zukhruf ne go? Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim. Idan ka tambaye su waye halicci sammai da kasai, mushrikai ne fa na Makka, sai su ce me? Wanda ya halicce su shine ainihin mabuwayi kuma mai ilimi wa kenan Allah. Wannan zai zama aya ta tara kenan. Sannan wala in sa'altahum man khalaqahum, in kace wa ya halicce su, sai su ce wa? Sai su ce Allah ne ya halicce su. Wato har da kansu sun amince Allah shi ya halicce su. Wannan ma zai zama Zukhruf aya ta 87 kenan zai zama. Kuma in kace qul liman al-ard,
qul liman al-ard wa man fiha كنتم تعلمون سيقولون لله فقل أفلا تذكرون.
wannan cikin suratul mu'minuna misali ayat ya
afala tadhakkarun
ya isa haka aramma inna baka wuri zaka gajiyar da ni mugo. Wannan misalin aya ta 83, 84, 85, 86 duka a suratul mu'minuna ba sai haka ba, suna da alaka da wannan. In ka ce wa yake da abin da ke cikin sammai da ina, abin da ke cikin sammai da kasai da abin da ke cikinsu, sai su ce na Allah ne. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa wal qamara ma mai zasu ce? La yaquluna Allah. Wannan wani sura kenan? An kabud aya ta nawa? Na'am, 61. Allah ya maka albarka. Haka ne kaga anan wa ke juya rana da wata ma duka za su ce Allah ne. So da haka ba sa inkarin Allah shi ya halitta. Inda matsala take, ba su aminci a bauta wa Allah ba. In za a bauta masa, bauta dukkaninsu amar shi kadai ta yi kada. Shi yasa ya zama wajibi ne, in mun amince Allah ya halitta, sai mun bauta wa Allah, mun kadaita Allah a cikin bauta. Wanne yake sa ibadar mu ta zama karbabbiya? Allah ya karbi ibadun mu gaba daya. Wa ma'awahumun nar, sannan makomansu ita ce wuta. Wa bi'isa, bi'isa harafin menene? Harfu zam ne. Menene kishiyar bi'isa? Ni'ima. In an ce wa ni'ima, shine kishiyar wa bi'isa. Don harafi ne na zammu, na yi wa mutum ainihin me zargi. Wa bi'isa mathwa zalimina, tir da makomar azzalumai. Wannan kuma ke bayyana shirka zalunci ne. Inna shirka la zulmun azim, kamar suratul luqman aya ta 12 da 13. Anan za mu fahimci cewa shirka zalunci ne. Mafhum? Tayyib. Allah ya kare mu daga zaluncin shirka. Bismillah.
منكم من يريد الدنيا ومنكم
ولقد صدقكم الله وعده حقيقة الله تعالى يا غسكت الكوارين دي مكو اتخصونهم بإذني ألوك سنياكين أهدو دكوك بيسو كناتا كيسو برزخو حتى إذا فشلتم هاركوك كيلو متاكين دكوك رسا كورجنونكو كوك رسا واتو كورجناكو وتنازعتم في الأمر كوك يساباني سيشن أمرنيد أكباكو وأصيتم كوكا صابا من بعد باية ما أراكم ما تحبون الله تعالى ياسا كنغني إدو دا إدو أبن دا كوكيسو نغنيما منكم دا كتشنكو أكوي ما يريد الدنيا واند دنيا يكينيما إدن يفت هركر الله ومنكم دا كتشنكو ما يريد الآخرة أكواند لاهرة يكينيما ثم صرفكم أنكم ليبوت ليكم ثم صرفكم سيكم صرفت دقوة ويطوكيكو دقا غريسو دنيا جربيكو ولقد أفا أنكم تو ألا يامكو أفواكو صحبي والله ألا ذو فضل ما أبوتم فللاني على المؤمنين قمومني وانا آية أنساو قد إتاني آيات أهدو ياكي أهدو كمشيني ياكي ننود في أيان هلتا يي أما قنا ما في إنغانش شيني ياكي نبيو shi a magana mafi inganci shine yaki na biyu an yakin Uhud ne bayan yakin Badar da yakin Badar da yakin Uhud babu wanda fiyayyen halitta ya fita da niyyan yayi yaki dukkanin su sun faru ne a bangaren self defense don ya kare kansa hata Uhud Uhud kamma har gida aka zo masa a Madina har gidansa aka zo aka kewaye garin Madina za a halaka shi so abun da ya shine self defense don waɗanda suke da kiyayya ga fiyayyen halitta suke so su hana a fahimci addinin musulunci na daga cikin dabi'ar su shine sai su bayyana shi addinin musulunci dan zubar da jini ne wallahi bil adala bi kulli dinin da adalci da kowane addini da muka san mun karanta takaddun su wallahi banga addinin da ke karantar da kare jinin dan adam irin addinin musulunci ba in kaga mutum bai fahimci haka ba musulmi ne wata kila bai fahimci addinin ba don muna da musulman da su kansu basu ma san addinin ba kuma a haka sai suke wai masu masu aiki da addini ne to akwai jahilan musulmai wanda basu fahimci addini ba suna daga cikin masu bata sunan musulunci amma babu addinin da ya karantar da kare jinin dan adam din ko ba musulmi bane irin addinin musulunci mu fa ba wai human rights ake bayani ba ba fundamental human rights ba akwai fundamental animal rights a musulunci hatta dabba akwai haƙƙinta a musulunci hatta annabi daga annabawan Allah Allah ya masa kashedi dan ya kona gidan tururuwa ba fadan adam ba tururuwa akan wannan Allah yake wa annabi daga cikin annabawan sa kashedi so daga yaƙin Uhud annabi fita da niyan yaƙi ba na gamu da wani a Frankfurt Airport wani lokaci ina transit yazo ya same ni bature ne sai yake cewa wai shi abin da ya tsana da musulunci shine musulunci ya ce a ji a kashe mutane sai nace musulunci bai faɗi haka ba to haka ake ba su lakkada musu wasu abubuwa a karkace nace me dalili sai ce no they are written in the Quran nace ina yake sai ce look at the Quran chapter 2 verse 191 can you check it nace I don't need to check it I'm a Muslim na san ayar wace aya ne sai na bashi waqtuluhum haythu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrijukum Allah yace ku kashe su duk inda kuka same su ku cire su a inda suka cire ku sai yace ita ce ayat na bar bayani da turanci sai yace yes 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 wannan ne so you know it nace I know sai nace but your problem before ka karanta verse 191 chapter 2 dawo ka karanta verse 190 wadda take bayan ta sai ka hada da 191 sai ma'anan ya fito me Allah yace وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم سيتي ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين اي الله yace ku yaki wanda suka yake ku ne kuma yace kar ku yi ta'addanci kar ku wuce gona da iri wajen ramawa ai kaga wanda ya kawo maka hari ne aka ce kare kanka amma sai aka bashi chapter 2 verse 191 sai aka yanke chapter 2 verse 190 wanda ita ce asalin farkon magana su mutane da dama haka ake don a hana su fahimtar addini na hakika sai a karkatar da tunaninsu so don haka yana da matukar muhimmanci mu kiyaye wannan cewa addinin musulunci ya karantar da kare jini
yakin Uhud an biyo fiyayyen halitta har garin Madina ne za a yake shi, kuma an yakin Uhud a wata rana, an yakin Uhud wata rana, ranar 7 ga watan Shawwal bayan Ramadana, 3 ga Hijira. Sannan in ka dauki Gregorian date zaka iya cewa an yakin Uhud ranar 23 ga watan March, Gregorian shekara ta 625. Idan ka irga kwanaki approximately daga yakin Uhud zuwa yau 3 ga Ramadana shekara ta 1446, zaka samu yakin Uhud an yi shi kwana 799,681. Kwana 799,681 shi ne yakin Uhud zuwa yau. Kwana 799,681 su ne adadin kwanakin yakin Uhud daga yau da muke magana. So da aka fiyayyen halitta biyo shi aka yi har gida don a halakar da shi, a kuma halakar da sahabbansa. A wannan yaƙi sahabban da irin Hamza ibn Abdul Muttalib, Asadullah wa Asad Rasulullah, anan yayi shahada. Anan Mus'ab ibn Umair, anan yayi shahada. A yaƙin Uhud Mus'ab yayi shahada. Abdullah ibn Jahash, anan yayi shahada. A kuma yaƙin Uhud muke fahimta barin nafsi ayi aiki da hankali baya ba wa musulmai mafita. A bar nafsi a gefe, a ce bari mu aiki da hankalinmu, baya ba da mafita. Aiki da dokar Allah shi yake ba da mafita a halin jarrabawa. Don sahabbai akwai wasu daga cikinsu da suka yi aiki da hankali sai kuma Allah ya jarrabe su. So ba a barin nafsi a yi aiki da hankali. Bahaushe ya ce wai shari'a saɓanin, shari'a ba ta saɓa hankali. Don daman ta masu hankalin ne, ai mahaukaci babu shari'a kansa, sai dai shari'a wuce hankali. Ita shari'ar ne ta wuce hankalin, hankalinka ba komai ya kayyade maka bayani. Lokaci yayi, sai mu yi hakuri a ramma gobe mu tashi daga farkon aya ta 152 din walaqad sadaqakumullahu wa'adahu, sai mu yi tafsirin ta, mu yi kokari mu shiga ta 153 insha Allahu ta'ala, duka a gobe idan Allah ya kai kwanan mu. Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya, Allah ta'ala ya kara mana zaman lafiya, Allah ta'ala ya jikan iyayenmu da malamanmu, Allah ta'ala ya sa mu a cikin waɗanda za a gafarta musu a wannan wata mai albarka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kowa ya kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin ya hayyu ya qayyum.